Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka mitoci 2531 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai yada zango ne a ƙasar Ghana tare da wakiliyar mu a can Hawwawu Abdul Karim, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Shirin namu yau zai fara da tattaunawa da matasa akan matsalar tattalin arziki, sannan mu saurari wakan nan na Naza Yaron Zamani. Daga nan kuma mu saurari takaitaccen tarihin Khalifa Swala. Mu ji irin tasiri da Hajiya Ramatu Mr. and Lady Boutique tai. Daga ƙarshe kuma mu kawo muku ƙarshen shirin da kwalama. Matasa a nan Ghana na korafi cewa tattalin arzikin kasar Ghana ta tabarbare, inda mafi yawanci suka zabi zuwa kasashen waje domin biyan bukatunsu na yau da kullum.
Ina magana da Malam Ikleel Isa Konkastol.
Ya kuri wani aiki kake?
Aiki na ni ina sana'an kasuwanci ne.
Wato sayarwa.
Ni sunana Abdul Kader Idris, popular name Junior Kader aka fi sani da shi.
Nana Walwangulu.
Wani sana'a kake?
Ni businessman ya mu kuma na ce ni administrator. Ni da matasa kuma ke araka sosai.
Ashe tattalin arzikin Ghana ya shafi rayuwar matasa haka?
Tattalin arzikin Ghana ya barkace ba san wani irin tattali bane ake yi ma dukiyan kasan Ghana da ainihin amfanin da Allah ya ba kasan Ghana, wanda ya zamana mutanen Ghana su ci amfani shi, amfani ya zo ma mutanen Ghana ba ganin shi. Yasa abin amfanin da bai zo wannan ya kawo mu matasa matsala, har ya kai inda matasa ke ga mutum yayi makaranta, yayi abin ga yayi karatu duka, yayi na da ilimi, amma ina gudun kasan shi te kasan waje saboda tayi samu amfani, saboda yayi can ana mutunta rayuwar shi, kuma su kasan can suna mutunta dukiyan kasan su wanda Allah ya ba su, suna amfani da shi saboda mutanen kasan su ji dadi. Sauci muke gudu muke tayya can.
Na'am, akwai wani karin haske zaka?
Abin da nake da shi dan kara ne game da shi matasa da ake barin kasa da ake shanin alfasha da matan su ma su shiga cikin wani shani yanayin da bai kamata ba. Ba mu da manyan kirki ne. Mu garin mu manyan nan suna tara kudin nan,
sun rike kudin, sun ci sakewa.
Sai sa ya bari yaro, kaga yaro ya tashi ina buku kadan, amma yayi gaba ce gan kaman bukun bai helpin shi, bari ya bar gari ya tai wani garin da ya gan kaman in yayi wurin nan bukun nan da aiki kadan da dai ya bashi.
Ina ta ma batun matasa kamar da batun kudin mu gari yayi rauni. Sai da raunin da yayi ya bar yara kuma sun kaman sun for street. Wani na yana da talent na football ko athlete, amma masuwan shi ya bar ma for street bai ya kama wannan, which da manyan mun nan in suka duba ta wannan fanni suka kama suna support ta wannan irin talentin yara, bai wanda ya ba yaran nan aka kama wannan da wannan ma musu easy shine me mu dauke shi kamar Zango Development Fund a ce Zango Development Fund yayi program sports daban ma youth yau ana yin sports kaza ana choose talent an pickish an kaisu wani sports daban kuma an kama haka nan an pick an choose ya bar su yi busy
duk dai abin da ya shafi rayuwar matasa a dinga yi
school ko menene ko ball gudu basketball menene ya kamata saido mu some of us mun kama irin wannan abu muna yi yana da kyau ma a ce an kama muna she a duba matasa duba wanda ke da talent out of 20 aka samu biyar ko goma suka ci amfani shi unguwa in a whole kina sun ci amfani in shi kuma yana da hankali ya kawo wani sana'a cikin unguwa da matasa dal in mutum yaya ya tara gida story building e kai wanga age har e sayar e ce dai je bi cikin daji wani risk ne mutum ya doki matan shi giyan shi yaran shi wanda su bi cikin daji wani risk ne I don't have anything wrong with it amma in that things is better for them me sha kan kama ho at least kama footballer na Ghana nawa ake biyan shi 2 million 5 million how can he stay since I'm playing in Morocco ina so je Kenya e ja ba shi $1000 ya mishi
matsayin ka na matashi kana ganin akwai wani hanya da ya kamata a bullo mu matasa yanda zai daidaita tattalin arziki
hanyar da nake gan kaman an bude ma matasa shine lamarin entertainment matasa suna son wani abu game da batun entertainment shine na kaman sports a samu ana gada su wuri guda ana gwada musu abinda dai afanan da su in suka yi girma
kuna ganin matsalar tattalin arziki na iya jefa rayuwar matasa cikin shaye-shaye gambling da sauransu
kwarai ma sosai saboda tattalin arziki ya birkice ya koma wani kaman kaka tutu yaya da yi da shi tattalin arziki kai aka nan kina kallon matasa suna dokan hukunci ga annansu su aikata abinda su rayuwar su ke so shine su shiga shaye-shaye su shiga wani sace-sace kaga mace tana karkashin uwayenta tana fita da daddare tana zuwa karuwanci uwayen ba su so su yi mata magana duka tattalin arziki yana kawo wannan masiba
da manyan mu shagabannin su kawo an kullan su kan matasa shagabannin mu sun manta da matasa
kana ganin suka kirfe wasu ayyuka zai iya rage
na'am aka kinkiro wadai su ayyukan da dai sa matasa suna gan wani abu kadan kudin nan ya amfana da su sun tsora garin su ba su gudu su bar gari
ya kamata ana engage da youth manyan guwa sun ya kamar shawaran da na kawo nake fadi miki sun su zauna da manya kamar mu doke shi misali Nima a ce sarakan Nima da opinion leaders Nima sun zo together sun je president na cikin guwan su
thank you
community guda sarakan
a ce manyan guwa sun come together a ce sun shawara su ce suna so su je su gamu da president ko wanda ke matsayin wani position employment ministry menene kaga su ce musu ga abinda muke so mu organize matasa a gwada musu skills training in your education yaro na da skills training yau tafiya da skin ga yau tura saki ba kaman da ni da ka je ka ta libra kana parking ba yau skills training ko tura yana ci plumbing menene baba whatever akai wannan ara ka dace kai ko da ma yara irin wannan aiki tun da sun fara ci amfani shi yau akwai missing koyan kas tunin a ci ya fi wanda ke bank kuma ya yi maka aikin filan guda 5 million 10 million a day ya yi
ba shi zai yi filan ba design
filan na nan design
kawai da zai ya karbi ka 10 million
wallahi
ta kusan kwacin dala amurka 100
sai da in ake ya yi design uku nawa kina kana cin manyan kuɗi wani kuma plumbing da zai charging ka kama concern Nima Citizen Foundation sun kawo wani shawara
haka suna alaka da matasa ne lai
suna alaka da kowa sun yi ma so many sun kira ke matasa suna tanya matasa aiki in wani aiki community suna kiransu yan waye da ke turai da taimaka ba su amma yanzu ne sun kama wani shawara na ba yara matasa skills training da kuma a gwada musu livestock farming yanda ake kiwo don yanzu ke watch yara mu saboda ba skills kowa ya shiga into farming yana kiwon shanu bayan tukurin gidan shi yana kiwon shanu kan city
kana ganin da wanga huda ce gwamnati zai taimaka da ya dan rage wani matsalar tattalin
arziki
na koda wannan community
ne sai ta make in yanzu su kamar da aka kawo shawara in manyan community suka kama sai su kai ma president sai su kai ma wani dai manyan gwamnati o ga ra'ayin da yan waye mun suka kawo ya da mun shayi an yi mun guwa an kama mun yayi amma kullun yara do still be in difficulty
so ya kake ganin gobe
eh gobe ba mun ba gobe a zaman da mu
sai sa na ce gwamnati abin da yasa gwamnati ya kamata ya duba yaro in ka te western world
gar turai turai nan duka government ke duba ya ka haife ma uwa ma government na baki kudi saboda king haife yaro
wannan haka ne gaskiya ne kuma
social
plan
to ba mu plan ba mu fit resources
ku yanzu haka a matsayin ku na matasa ku kuma masu taimakawa ci gaban matasa wani mataki ku kuke dauka personal domin ku kawo sakiya
miki yanzu nan muna kiran su da mu kai su koya aiki dunki skills training dunki ne menene babrin
duka ni ya kudo musaki na roje
saboda musaki sun su gane gradually wannan su sun zo sun ba su su amma gradually kada na rasu na sun ga kuma wanga yayi ya ci amfani bari ni man join shi oh saboda wanganga yayi sai sa opportunity ya zo da kai shi Dubai sai sa bari ni man je koyo an kai ni Dubai an kai ni America su tashi su saya su bude idos tashi abin da ya kamata yayi musu su fadi yayi musu to make sure sun zo together sun gama kansu zumunci go for one goal that they benefit us in yau kai ka fight in ba ka da a ci amfani shi ba gobe wani ya ci amfani shi ko diyanka abin da ya kamata kowanne community mu tashi kwana
to bayan wannan tattaunawar sai fagen nishadi inda zamu saurari wakan naza yaron zamani ɗan siyasa
Africa is rich and not poor
sunana naza yaron zamani
Africa has immense actual and potential wealth
wasu abubuwa ne dake ci mana tuwa kwariya da ya kamata mu fadi
Africa is far from beautiful
lebede karfe hudu kenan na sahi babu lokaci ga mu za mu fama nema abinda za a ci rayuwa ta zama muna madwaci babu agaji money no take gari yayi mana zafi kawai za ka ji matsiya ta yan siyasa na ta sace mana kudi su sa muna ci a bagaya babu akusi mu tashi tsaye wannan nasiha ne ga matasa kada mu yarda su rude mu ko da ma da wasa sun fi son ala ce musu yasa yasa kuma ko ruwan kirki na sha mu raza raza ba su son mu ban mamaki mu da kasar mu amma mu kuma a ce ba a so a ga hawayen mu kowa ya gushi ana kuka su suna ta murmushi ba su da matsala sun tara kudi a banki ga motoci kala kala a karkashin tanti mun ba su da Allah Allah ya isa barayi wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded a Nigeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded a Nigeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia yana da ban takaici kuma tausayi sun sa rayuwan mu ba ta daidai waka da mu susa inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai 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 yana da ban takaici kuma tausayi sun sa rayuwan mu ba ta daidai waka da mu susa inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai 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 ka tsaya me kaga su so suna ta ƙarya wallahi jama'a kowa itana jin tabariya kan su zamu fasa kuma su neme mu su rasa ko mu debe kunnuwa da harshe su mu gasa ɗan siyasan Africa tabbas sun fi mayu kadan ya rage sai mun fara kona su da tayu shugabannin mu ba su da tausayin talaka kan su suka sani she sa mallan kai ta kanka kowa ya ga ana kashin mu babu jami'an tsaro wanda muka yadda da shi shi ya kai mu ya baro ku tattaro mu hada kanmu mu nuna musu yanzu mun waye ɗan daji kan tudu kowa ya gangaro mallan Aminu Kano yace ba haushe sakarin shugabannin mu suka sai da mutu Allah wada rai labarin talauci a tambayan arewa shugaba kudin mu wai ina ake ajewa wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded a Nigeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded a Nigeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia yana da ban takaici kuma tausayi sun sa rayuwan mu ba
daga wakan kuma sai jin takaitaccen tarihin Khalifa Swala Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barkanka da shigowa wannan shirin.
Barka kare.
Zan so ka gabatar min da kanka.
To ni dai kaman kan da yawanci suka kani suka fi sani na kan Khalifa Fit kan Peace Dawa Media wa'annan mutane ke yawan kira na wai CEO ko kuwa founder na Peace Dawa Media.
Dan ba ni takaitaccen tarihin ka wane ne Khalifa cikakken sunansa ina ya tashi ina yi karatu.
To mu dai suna dai da kika fi sani wanda kenan komi shine Halifa Abdullahi Sala wanda na tashi ko kuwa na fito daga unguwa garin da ake ce mai kan tudu Alaba Ifiakobi wanda ke kasan Kumashi a Shanta region kasan Ghana ina ni nayi karatu ba wani karatu dewa na Muhammadiya ne aka ni nayi ba amma karatu dan kananci kadan da mu muka yi ko mu ce gidan da muka tashi gida ne ta ilimi shine don wanda ke cikin kasan Ghana ko a cikin kasan Kumashi in kace mai gidan Babal Waiz ko gidan Sarkin Musawa to me shi ya san wannan gida shine yana cikin gidaje dake da cibiyan ilimi a kasan Kumashin mu na Zango sa'annan kuma na yi suku wannan na boko kenan da na ita daga kasan Kumashi suku da ake ce mai Konfanoci wurin na JSS na Kari bayan na gama Konfanoci na kuma te suku da ake ce mai Senior wannan ake cewa kaman sanawiya kenan daga Kumasi High School to amma wannan shekara daya ne kawai nayi daga wurin da na bar wurin kuma na koma daga Usaitutu daga cikin Kumashi Ghana noni wannan wurin ma shekara daya shi ma nayi tukunna na bari na zama na gida shekara daya daga baya kuma na te kuma back to Konfanoci SSS Senior High School kuma wannan wurin ne na Kari Konfanoci bayan na gama Konfanoci shi na zo daga Kumasi Polytechnic na zo nayi DBS Business Course ne wannan kuma shekara daya ne a cikin wannan shekara daya da
su shekara daya ne ko dai kai shekara
daya ina cikin sukun ne batun tafiya ya zo mini dan je kasan America that was 2007 tukunnan na wuce America kuma da nati American 2008 shi na je suku da ake ce mai Bronx Community College wanda ke cikin Bronx New York City wannan kuma shekara daya nayi wurin ban ji dadi kan nake son shi ba shi na transfer na TCSI College of Staten Island daga Staten Island New York to daga wurin kuba ina wurin batun barin garin ya kama ni shi sa College of Staten Island nayi wani ya ne kawai to daga wurin shi na bar garin da ake ce mai New York City na koma garin da ake ce mai Harrisburg Pennsylvania to daga wurin naje Harrisburg Community College to daga wurin nayi courses da yawa nayi course da ake ce mai sunan Shinganga State Agent course which is under a police commissioner sa'annan kuma nayi courses da ake ce mai personal trainer ni personal trainer certified ne sa'annan kuma ni kuma am a certified class A truck driver which in a drive truck from American Mexico Canada am currently na aiki under the contract under the what Department of Transportation as a state agent of Pennsylvania na'am
so wannan tarihin da ka bayar ga duka baka tabo batun Peace Dawa ba shi ina ka baro batun
Peace Dawa Media shi wani abu ne da yazo muna a cikin lokacin da was January 29th 2015 da muka create
shi nufashin ka ba kafin ka ba mu bayani yanda ka fara shi menene Peace Dawa Media
nan ce Peace Dawa Media ai Islam Dawa Media bi mana menene Islam into our English peace so zaman lafiya dawa media manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo gari duniya ne when you know Islam you know peace shi sa zaman lafiya dawa media manan peace dawa shine Islam dawa media amma muka yi shi Islam wasu nan muslim ba su zuwa wurin shi sa she muka bar musu su yare su peace dawa media eh amma bi mana Islam Dawa Media to wannan kuma kungiya ba ni kada ne na assasa shi ba muna da yawa akwai su Malam Ahmed yana American akwai su baba yan Alhaji Guruza yana kasan London akwai Malam Baba Musa yana kasan American akwai Faisal Alhaji Shamuna yana kasan American sa'annan akwai Medaki na ita ma ta rasu Allah mata gafara ita ma tana ciki to muna nan ne da muka collaborate a wannan lokacin mutane na Yusu kingan WhatsApp ya zo muna cikin zangon mu a long line around 2000 and between 2016-17 ya fara zuwa muna amma WhatsApp mu da muka same shi cikin 2014 muka fara shi samuna da madrasatul fikr islam wanda muke bin malum ma na fatawa tukunna muka zo kan peace dawa shi sa peace dawa wannan nake kan WhatsApp group kun ga sun ga maka it was created January 29th 2015 next year in Allah ya da January next year da mu celebrate 10 years anniversary shekara goma so wannan yazo da mutane ke use WhatsApp da social media anyan da ba daidai ba she mu muka create muna kawo su kan malum ma muna audio kan wazin muna share hali yazo muna nan 2000 January cikin June 29th 2018 muka bude mai kuje mai Facebook page tukurnan muna nan last year in 2023 October muka bude mai abinda ake ce mai TikTok shi sa social media shi yazo aka ne da muka hassasa shi abin ya bunkasa shi muka zo muna aiki daya muna gina rijiya a cikin kasan Ghana karanta le mun gina rijiya 425 kwana kin ga muni muke kan na 425 kwarai a cikin kasan Ghana duka alta a kasan Nigeria
kun shiga Nigeria
a kasan Kano in ka je kasan Kano ina da rijiya da yawa na fisi dawa mu
muke
ban yanki da ya shede don ba na ban
san
safa ba amma Kano wayanda suka yi Kano sun sanni na zo Kano shekaru da yawa na zo an gaggan wannan abubuwan da muka yi
shi wannan
AI foundation ne foundation bi ma'ana non profit organization
ato gida
gidauniya ne eh na wannan kowa na ciki atta musulmi da wannan ba musulmai ba duka suna ciki sannan banda wa'annan muna gina makarantu muna gina masallataiya muna tallafa da marasa galihu marayu bebe kuruma makafo ali yanzu aka mune Allah ya taimaka muna da Allah ya sa albarka cikin abinda muke yi yau da ka gan Allah ya taimaka mune Allah ya ba mu sa'a tunda aka kafa kasan Ghana akan mu ne da gina farkon makaranta ta makafai which gida kanki kin gan makarantan yanzu sauran kaci kada insha Allah da fara karatu akai
so da wannan kuma zamu ji irin tasiri da Hajiya Ramatu Mr. Lady Boutique tai wanda tai sama da shekaru 25 tana kasuwancin ta wani tasiri kika yi a rayuwar al'umma
suna da yawa kamar da na fadi miki nan ya rayuwa kan gani na yara kamar misali 15
da suke aiki karkashin
ya aiki karkashina shago wannan uku wannan fudu wannan kanga shago na biyu duka suna nan suna aiki kuma ina taimaka musu inda ya kamata saboda su ma watan wata rana sun yi su kira ni suna mai kyau wata rana ina nan ko ba ni nan cikin
akwai wanda maybe kika taimaka musu wurin bangaren karatu
ilimi eh ba shakka amma ban yi
ba ban ce ki kira sunan su ba kamar sun kai kamar adadi na wannan
su suna da yawa suna da yawa
tun shekara nawa kika fara taimaka wa wanda suke
akalla wani shekara 10 zuwa bayan nan lokacin nan da yawan suna nan wannan ne ya ji su wannan ne gida ba shi wannan abu kana iya kai mishi saboda watan wata rana kai ma an baka nan mishi ya tura ya maka addu'a
akwai irin misali matan aure bazawarai kuma fa
to suna da yawa dai ai saboda mutun ya samu wannan ne yana son yayi amma in ba shi ni na gani kamar akai makanar shi ya kamata ka taimaka mishi saboda watan wata rana wani abu na nan ya mai shi sauki
irin wayanda kuma ke zuwa su ce suna neman sana'a haka kina yake ba su kasu su siyar sari su kawo miki kudi duka
da can dai muna bayarwa amma yanzu dai ka ba mutun kaya mai je da shi yana da wani ban tsoro saboda zaka ba mai shin nan ka je watan gobe jibi shi dai kuma kira wadansu maluma zuwa zauna za a yi bada an koyi wala ba kuma yanzu kudin aiki dai
wannan amma mai shin ya kawo kudin shi kina taimaka
ya kawo wanda ke son sari yau haka Mr. Lady ne zo daga yana son sari ko kodin kaya yake so ya yi sari
yar mai sari kamar yanda kika so
na bashi yanda ya kamata zan sassafta mishi price saboda shi mai samu wani abu ya ci abinci
to a zo bangaren misali irin wani tallafi da ake bayarwa ko da cikin watan Ramadana ko na akwai irin wani abu haka da kika tsara kike yi halalle sai kin kira sunan wanda ke bawa
wannan dai yana da yawa don musulmi dai ka san kamar wannan akwai shi so ya kamata kai da kanka yi tunanin kamar in dai kana aiki kai tunanin ya kamata domin Allah yayi azumi ne saboda mai arziki don ka san akwai yunwa in ka ji yunwa ka san kamar wanda kaza yake jin yunwa nan shi ma ya ji yunwa ne don bai da shi don shi kai kana da shi ne ya kamata ka tuna kamar wannan akwai shi kanka
to ke da kanki tasirin da wasu suka yi a rayuwarki
gargadin da zan yi ma jama'a ne kowa ya duba komai duka a doke shi sauki ko me kake yi ka duba kamar step by step ne in ka ce ka tashi gaba dai ka yi shi bai yi ka cuci kanka ka damu rayuwarka
bayanin zamu shiga madafa ina tare da Hajiya Hannatu Mahmud Hajiya Hannatu wani abinci zaki ma masu sauraron mu yau
to yau dai miyar ayoyo da tuwo amma ayoyon ga ba regular ones da muke ci da stew bai ayoyo bukari bai
ba irin ayoyin da aka saba ji bane to ina sauraron ki
because oil is there ba saba sa ka samu kifin ka kaman tilapia haka in ka samu tilapia
kifi tilapia kawai za a yi da
shi use kuma salmon
wani irin kifi
ba majority salmon ko salmon shi no ne makisa a cikin biyun ka yayyanka kai wanke ciki ka gyara kuma ana so kifin ka ya kyau ka wanke da lemon yami ko vinegar ka sa lemon ka wanke yana ci da karnin duka da wadansu jini da ya saura jikin kifi ka samu ginger onion garlic blend kama marinate ka aje ta aje ka samu muka ka kawo kifin ka ka wanke da lemon munyami ka shashare da tissue ka aje ka samu garlic ginger onion ka blend ka juye kan kifi ka sa mai magi da gishiri shika mix shika aje
wato ka tacca kuda kifin da wannan kayan citta da garlicin da ka abin nan ka tacca kuda kifin sai ka aje gefe
saboda ya shiga cikin kifin she ka doki tukunyanka kana da kifi bushashe da ake ce herring ka ci herring din ka gyara ka sa cikin silver ka doki ganda ka wanke ka yanyanka ka zuba miyan ga dai ba son shi da nama so da yawa kana da kaguwa ka wanke kaguwanka ka wanke snails ɗinka ka wanke shi da kyau ka zuba ka yanyanka albasa kanana ka zuba mai gishiri dai dan kadan in ya toko tafasa ka doki tankwa green pepper da albasa shi kuma ka blend wanga ya doko tafasa ka wuta she ka juye tankwanka da albasa ya doko tafasa she kifinka
ka ajiye wancan gefe shi wanda ka hada da su citta da wani
she ka juye ciki amma ka kai saudin motawa kar kifi ya faffashe ciki in ka duba ka sa mai ka kara mai magi she magi ka zama biyu
girgiza
ka girgiza
ka kacha kuda
kifi bayan haka in kifi ya nuna da ko mi she ka kashe she ka kawo ayoyonka ka gyara ka wanke ka yanyanka ayoyonka doki sabon tukunya ka zuba
ayoyon
wuta ka zuba ruwan ka dai dan kadan kar ayoyon yayi ruwa mind you muna da steam kifi da muka steam saboda akwai ruwa jiki ka sa mai ruwa dai dan kadan
okay saboda akwai ruwa cikin kifin da ka muka aka girka aka aje gefen nan shi ayoyon a sa mai ruwa
dan saboda mu same shi da
yauki
muka sa ganyen mu she mu sa kanwa kanwa dai bar ganyen ya yauki sai saurin nuna mu duba ya dafu sosai kin ga in kika taba kin ga ganyen yayi taushi kuma ruwan yayi yauki muka kai nan ga ganyen in yake raba shi biyu ki blend rabi ka dan ba ki blend yayi
shi irin shi in za a blend ana dannawa daya
daya shikenan amma kin raba shi biyu sai kin same shi ga ganyen kuma kin samu she ki gama biyun duka ki juye cikin protein link da kika steam
kifi da su
kika
karkatun nan duka da kika
kin ka da shake girka tuwon ki
a shin kin ka juye ayoyin cikin wannan kifin minti nawa zai kan wuta
oh mu doke shi wani 2 minutes yayi saboda kifin ki da karkate da komai ya tun nuna kuma ayoyin ki ya nuna dan man muta flavors ya build up shikenan it is a healthier version of ayoyo and abinci ne da zaki ki ci kowane lokaci ki ci da banku ne da tuwo ne da dakunu gari ma kika yi ta ba kiyan ki ci doki mun kare da miyan ki na kika aje da mu ito normally tuwon gari I have a different version of tukashi da yake ba ki save time kuma ba yanzu da ki kare kina wanke kan stove saboda gari ya zuba ba in kika girka ruwan ki cikin tukunya ya doko tafasa kin tun dama garin masaran ki she ki sa ki talgi kan talgin yayi kauri kai yayi ruwa ya dai yanda ya kamata sheki doki ananga muna sa konkonte garin da rogo saboda yana bar tuwo yayi laushi
yayi danko
yayi danko isa bayan talgin ki ya doko tafasa ki dibi garin fasaran ki ki dibi konkonte ki zuba ruwa ki dama yanda da ki talgi she talgin ki ga
wato bayan kin yi
talgi yana kan wuta sheki dama garin konkonte da garin
cikin kuma ruwa
cikin ruwa kai yayi ruwa kwarai she ki doko abu ki dibi talgi ka danki aje ki doko muciyanki ki doko wanda
shi gari da konkonten da kika dama daga bayan
she ki juye cikin talgi ki mota tuwon ki ya
ina so fahimci wani abu nan wannan tuwon wato idan ka yi ka ruwa sai ka dama gari kai talgi kaka bari yayi kauri kaka bari yayi ruwa sai ka kuma ka dama gari idan baka son kunkunti kai ka dama gari idan kuma kana son kunkuntin sai ka gama da gari da kunkuntin kuma dama idan zaka juye cikin talgin ka da yake tafasa sai ka rage talgin sannan ka juye garin da ka kuma dama na bin kana musa idan ka musa ka kara sai ka dauko rabin talgin ka kara ka musa tuwo
kenan mu ce da ki ci tuwon ga da rana ya kamata ki bayye taushi kisan garin masara yana da yana ajiye kafin gida yayi karfi sai dai kika sa kika tuka ki bai dai yayi taushi yanda yake kike son shi tuwon ki ya nuna ba fasa gari ba shade stuff shikenan rayuwa ya zo a sauki sheka koyi kai kuma kai ya kai
Sannan muka kawo karshen shirin ni da na gabatar Hawawu Abdulkarim yau faniya nake cewa ku kasance da mu a kowane mako.
An gaishe ki Hawawu da tawagarki. Masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau. A madadin Hawawu Abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona Wamai nan Dudu ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin. Ni Aisha Mu'azu sai muku sallama daga nan birnin Washington DC.